sauti daga arewa podcast.com.
Banyi wasa ba aso ba zanga wasa ba, banyi shirme ba aso ba zanga shirme ba.
Banyi wasa ba aso ba zanga wasa ba, banyi shirme ba aso ba zanga shirme ba.
Ba aso ba zanga shirme ba,
banyi wasa.